Sabo de soye na de dadi, rabuwa de suna de zaki. Su makaho ne kadowa. Su ba gayya ni ba, rayi ban canja ba. Cikin soya lula ruwan jira ban kosa ba.
Su ba gayya ni ba, rayi ban canja ba. Cikin soya lula ruwan jira ban kosa ba. Su ba gayya ni ba, rayi ban canja ba. Cikin soya lula ruwan jira ban kosa ba.
Nana kulla amma na ce ma dilla in bar suna zauna kan kana na yoshi ba kyakkyawa na samu akan batuna taimula na yau ta jani hanya ta bata illa kai ne zanji in zauna na ta kwaltin zaki sawo na duka na tabuna gangare kuma na dosa ashe ba mai kauna abuna jijiya na diba na bango ne ban dafa ba ban suna ni ma na yi nufin an sani shi mafarki min ƙarya abin nufi ban dafa shi duniya ce min zafi shimfiɗa ta ba laushi na ma ta mukalli ya dutse wancauri ban tauna ba Sina ji ba sama nake san samu to mai kyan gashi shine nufin in harbo ji ba na yi nisa ko kai na zai dawo mata to ta taimake a zuciya ban warke ba ce mai girma mai sauki gun nunawa wance ce ta fi kusanci gurin mata mai haskawa a zahar suna na ta kowawa bai rudi ba gun tauraro na zanje rabin iska bai sani gun tafiya ta inteje zuciya ta farda bayanai zan farja inda ina je ta bariyan garaje mata ta baka samuwa soyena de dadi rabuwa de suna de zaki su makaho ne kadowa. so ba ƙaryani ba ra'ayi ban canja ba cikin soyayya lula ruwan jira ban kosa ba
so ba ƙaryani ba ra'ayi bai canja ba cikin soyayya lula ruwan jira ban kosa ba
so
ba ƙaryani ba ra'ayi bai canja ba cikin soyayya lula ruwan jira ban kosa ba cikin soyayya lula ruwan jira ban kosa ba
cikin soyayya lula ruwan jira ban kosa ba.